Sashen Hausa da muryar Amurka yake magana da wannan safiyar Asabar akan mitoci 19:31:60. A jamhuriyar Niger ana iya jin mu ta tashar mu ta VOA Africa zango 102.5 ko kuma ta gidajen radio amfani Fara'a, Sarauniya, Nomad, Dalol da kuma Niya. Sai kuma Alpha Radio a birnin Kumasin kasar Ghana, yayin da a duniyar gizo ta internet kuma za iya samun mu a voahausa.com ko kuma sashen hausa.com. Jama'a barkanku da warhaka. Baba Yakubu makeri ne tare da abokan aiki muke farin cikin kasancewa da ku a wannan lokacin. A cikin shirin mu na yanzu za ku ji mu dauke da shirin a bari ya huce, amma da farko ga labaran duniya. Wata kotun Turkiya ta sake wani ba mulki Pastor Andrews Brunson lamarin da ya kawo ƙarshen tankin diplomasiya tsakanin Washington da Ankara. Brunson yana fuskantar shari'a da za ta iya daure shi tsawon shekaru 35 idan har an same shi da aikata laifin ta'addanci da kuma na leƙin asiri, zargin da Amurka ta kira mara tushe. Shugaban Amurka Donald Trump ya faɗa wa manema labarai a fadar White House ya ce Brunson ya sha wahala sosai amma zai yanzu wahalar ta kare kuma zai kawo ziyara a fadar White House nan ba dadewa ba. A wani sakon Twitter da ya aiki sakataren harkokin wajen Amurka Mike Pompeo ya ce gwamnati za ta ci gaba da yin aiki wurin kwato Amurkawa da aka daure su bisa kuskure a kasashen waje zuwa gida. Jirgin saman sojojin Amurka ne zai dauko Brunson zuwa filin saukar jiragen soji na Ramstein a kasar Jamus, inda za a duba lafiyarsa kana daga bisani a karaso da shi zuwa Amurka a yau Asabar. Shugaban Amurka Donald Trump ya tabbatar da cewa akwai yuwa Brunson zai iso Washington a yau kuma zai kawo ziyara a fadar White House. A jiya Juma'a ne kotun Turkiya ta same shi da laifi amma kuma ta yanke masa hukuncin zaman gidan yari shekaru 3 da wata 1. Kuma tuni wannan fasto ya kwashe shekaru 2 yana zaman gidan yari yayin da ake masa shari'a, lamarin da ya kai ga sake shi saboda shekarun da ya kwashe a gidan yarin. A ranar Alhamis ne wasu kafafen yada labarai a nan Amurka suka ce Washington da Ankara sun yi wata ganawar fahimtar juna akan wannan batu, kuma hakan ya sa aka sako Brunson. Sakataren Bitar Malin Amurka Steve Munchin ya faɗa a jiya Juma'a cewa yana kan bakansa na halartar wani babban taron zuba jari a ƙasar Saudi Arabia a ƙarshen wannan wata, duk da tarin shaida da ke nuna an kashe ɗan jaridan Saudiya a ofishin jakadancin Saudi Arabia da ke Istanbul a Turkiya. Munchin ya faɗa wa talabijin CNBC cewa yana ci gaba da shirinsa na halartar wannan taron. Sai dai ya ce idan wani abu ya biyo baya ko kuma an samu wata sakiya to zai nazari a kai, amma dai yana kan batun zuwa wannan taron. Wasu manyan bankuna a dandalin hada-hadar kasuwanci na duniya wato Wall Street a nan Amurka za su halarci wannan babban taron kasuwanci a birnin Riyadh, duk da cewar wasu manyan kamfanoni yada labarai da manyan 'yan kasuwa sun janye daga halartar wannan taron kana suka daina hudun kasuwanci da yankin gabas ta tsakiya. Hamshakin ɗan kasuwan Birtaniya na Richard Branson ya faɗa a jiya Juma'a cewa zai dakatar da tattaunawarsa a kan wannan taron zuba jari a Saudi Arabia wanda yake yi a kamfaninsa na Virgin Groups. Wasu manyan 'yan kasuwa kamar Steve Case, ɗaya daga cikin masu kamfanin kasuwancin yanar gizo da ake kira AOL da kuma mai kamfanin sufuri na Uber da ake kira Dara Khosrowshahi, shi kuma yana cikin waɗanda suka janye kansu daga wannan taron, da wani kuma da ake kiran shi Robert Bakshi shi ne shugaban kamfanin Viacom, duka sun ce ba za su halarci wannan taron da ake yi a Riyadh ba. Yayin da mahaukaciyar guguwar nan mai lakabi Michael ta tura tarkace zuwa arewa na gabar tekun gabashin Amurka, inda guguwar ta fi barna sosai, hukumomi kuma suna nazari a kan wannan lamari da kuma hanyar da za a bi a kwashe waɗannan tarkacin. Hotuna da taurarin dan Adam ya dauko da safiyar jiya Juma'a sun nuna guguwar Michael ta yi sauki a wannan yankin yayin da ta tasar ma gabar tekun arewa maso gabashin Amurka inda za ta kai ruwan sama da kuma iska da igiyar ruwa mai yawan gaske. Sai dai guguwar ta fi barna sosai ne yayin da take kadawa akan teku a ranar Laraba a zirin shakatawa na Panhandle dake jihar Florida. Gwamnan jihar Florida Rick Scott ya zaga a jihar domin gadan barnan da guguwar ta yi ta sama a yammacin ranar Alhamis, kuma barnan ta fi shafan yankuna dake kusa da inda guguwar ta kada a cikin teku. Bayan ya gama sintirin ya yi wa manema labarai bayani. Ya ce wannan abin ya yi muni kwarai da gaske, amma dai abu ne da za a iya magancewa. Labaran duniya kenan aka saurara daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. To madalla yanzu kuma ga shirin a bari ya huce.
Assalamu alaikum, barkamu da asuba, barkamu da sake saduwa da ku a wani sabon shirin a bari ya huce.
Wanda masu iya magana kan ce shi ke kawo da rabon wani.
Yeah, I didn't.
gani wannan waka ta dace da yin sallama da safiyar yau sai dai wannan jirgin cikeke da passenger domin kuwa muna tafi da tarin gaishe-gaishen sada zumunci
haka yake to bari mu bude babin gaishe-gaishen da sada zumunta bari mu garzaya shafin mu na dandalin abari ya huce domin mika sakonnin gaisuwa mu zuwa ga ƴan uwa da abokanan arziki gaisuwan fata alherin abari ya huce zuwa ga Alhaji Sanusi Hashim na FCE Kano Fata alherin abari ya huce zuwa ga Amina Sanusi Hashim tare da Amina Shehu da kuma Hajji Yaro Masa'u Muhammad da Fauziya Najib. Fata alherin abari ya huce zuwa ga Sani Usman Darma da Mama Dada da Alhaji Alfa Ahmad. Fata alherin abari ya huce zuwa ga Alhaji Adamu Ahmad Sa'in Jama'ari da kuma Yahaya Sani Zango. Gaisuwan fatan alherin abari ya huce zuwa ga Alhaji Hadi Sudawa da Dr. Aminu Sudawa. Gaisuwan fatan alherin abari ya huce zuwa ga Alhaji Ibrahim Hamzat Bayero dan madamin Kano tare da Alhaji Bashir Kashim Mahmud. Gaisuwan fatan alherin mu na abari ya huce zuwa ga Alhaji Kabiru Sayyidi dan iyan Ringim tare da Alhaji Bashari Shu'aibu madakin Ringim da Balarabe Jikan Nadabu kan karofi to Allah sa na faɗa wannan sunan da idan
amen
kan karofi ne tare da Ibrahim Garba kan karofi gaisuwan fatan alherin abari ya huce zuwa ga Dr. Lawal Yusuf Dawakiji tare da Alhaji Nura Usman dan majan Ringim fatan alherin mu na abari ya huce zuwa ga Alhaji Kamal Usman da Alhaji Mahmud Isa da fatan dukkan tashi cikin koshin lafiya
to haka yake ne
alheri
da leki ai kuma to nagode ni ma ina da gaishe-gaishen daula to ga gaisuwar fata alheri ga Alhaji Baba Isiyaku sabon garin Gwanjawar Kumasi ni ma dai da fatan na faɗi wannan Gwanjawar Kumasi da
wannan na ƴan gane ne da suwa makirin sun shigo da su ga yabala
ba gaskiya ne fadi wannan ne ba sai kai mana aikin gafara da kuma Alhaji Rufai Abbas sai kuma Alhaji Lukman Abbas da uwar gidansa Hajiya Zubaida da kuma gaisuwar fata alheri ga Hajiya Mama mai shinkafa da wake a Yelwa Kumasi muna kuma ga fata gaisuwar fata alheri a Bari ya huce ga Hajiya Sa'a mai fura aljanna da Hajiya Fusatun Gado da Hajiya Tasalla dukan su a Benin New York da kuma Hajiya Amina Bunkasa magajiyar Hausawa na New York kin tuna da kin aiki shafurar aljanna
na shafurar aljanna kuwa
da Hajiya Sa'a mai fura
aljanna wannan da ya gabata ma da muka je taron majalisar dinkin duniya musamman baba ya kai ni wajen da ake saida fura aljanna muka je muka saya muka sha
muna mika gaisuwar fata alheri ba dan an yi sanci ba dan dai a sada zumunci
to fa haka ne kam yau ranar masoya ce
to haka ne to ai dauna maganin duk wadansu rigingimu da tada hawan jini shine nuna wa abokan zama an damu da abin da ya dame su ko ba haka ba
kare da gaskiya haka ne to in haka ne bari mu ƙara miƙa gaisuwar mu domin a ci gaba da sada zumunta
to haka ne ma daula
to bari na garzaya shafin mu na email da suka aika mana domin miƙa sakon gaisuwar su gaisuwan fata alherin mu yau ya fito ne daga Isuhun Dila Faki inda yake cewa dan Allah fila a bari ya huce ku miƙa min gaisuwa ta zuwa ga Alhaji Mamman Gusau Kofar Gabas Faki da Balarabe baban Hamza Yalo Kofar Gabas Faki da Habibu Taylor Kofar Gabas Faki da kuma Ashiru Mai Barkono Kofar Gabas Faki tare da Hayya Dan Yalo Kofar Gabas Faki da kuma Al'umar Garin Faki Jihar Kaduna da kuma Hausawan mu mazauna gajerin Olade a Jihar Osun baki daya
to jama'a daula ina da
muna fatan duk kuna nan lafiya dai
amin amin to ga kuma wata gaisuwa daga hannun Yahaya Bello shi dai email ne daga Yahaya Bello sai dai yace wanda ya rubuta wannan wasika na cewa salamu fatan alheri ga masu gabatar da shirin a bari ya huce sunana Yahaya Dano Azare Jihar Bauchi zuwa ga Idris M Idris da Maturu da kuma Abdul Qadir Aliyu Mina da kuma Dahiru Mai Shago Hanafari sai kuma Prince Tasi Ibn Abdullahi Azare da kuma Ali Hadin Kari Allah ya sa dai na faɗi wannan ko Hadin Kari ne ko dai ga dai shi nan direban BRC FM Azare da fatan sun ji kuma suna cikin koshin lafiya
to amin
sai kuma fata alheri daga Bala Muhammad Dambam yace a miƙa min gaisuwa ta ga shugaba Iliya Mai Shayi Garki da Dauda Dan Mai Yaki Maradi da kuma Yakubu Abdullahi Dambam sai Saleh Shehu Shahada Dambam da kuma magaji Alasaka tashar Magariya Kumu da fata suna cikin koshin lafiya
to amin amin to bari mu je takardar da ke hannuna daga ƙarshe ku kai shagai
shagai yawan gaisuwa yafi yawan
ya haka ne kam
to madalla daula
to sakon da ya fito daga Malam Husaini Dangote Karasuwa daga jihar Yobe yake cewa ga dubun gaisuwa zuwa ga abokina Garba Sabiyo daga Shuwa da Yawale Sani ta kai da Salisu Mai Shinkafa da Baba Gana Alhaji Dabuwa Guru da Buhari Yahaya Guru da Alhaji Umar Koeba Kashuwa da Yayana Musa Musa Karasuwa da Diyata Aisha Humaira da fatan kowa yana cikin koshin lafiya
to madalla daula kika ce waɗannan waƙe-waƙe da muke yi sun tuna miki da wani labarin soyayya
haka ne kam
to kafin baki dama domin ba mu wannan labarin naki na soyayya bari mu buɗe filin to wannan labari ne na wani attajiri wanda yake da kuɗin
malala gashin tinkiya
yawa to irin wannan kuɗin yake da shi
attajiri sosai
attajiri to shikenan sai dai kuma akwai wani abin da bai dace ba bai ci sa abokan zama ba ya sha wahala duk da kuɗin shi dai bai samu an daga mishi kafa ba saboda haka dai Allah ya albarkace shi da ɗan yana ɗan jariri to duk dai matar da ya aura zaman baya daɗi to mata ta kace da ya aura ya wahala dai kuma Allah ya albarkace shi da ɗa da wannan mata tun yaron yana jariri zaman biyu ba ta rabu to saboda haka sai ya tsaye da shawaran cewa shi kai kar yaron shi nan shi ma ya girma wata ran ya zo kuma shi ma ya sha wahala aure
haka
da yake yana da kuɗi sai ya tafi ya nemi ya samu wani jejin nesa da mutane ya shata wuri ya ba keken gida ya dauki ma'aikata duk abin da kike bukata na aikin gida yana da su masu dafa abinci masu shara ne masu gyaran gado masu duk abin da ake bukata amma dukkan su maza ne
ba mata
ko guda daya a cikin rayuwar shi to wannan yaro tun yana jariri aka fitar da shi daga cikin gari inda ake ganin daga iyaye mata dai mata baki daya har ya girma bai taba ganin mace ba a rayuwar shi to shikenan shi baban shi nan da ya ga yaron shi nan ya kai mizanin zama mutum yace to bari ya dauke shi kai shi cikin gari karan farko a rayuwar shi ya kai shi birni
taufa
to shikenan ya shigar da shi birni yace to yau dana da yake cika shekaran ka ne a cikin turanci da ake kira birthday ko yau wa yace to bari mu tafi da kai dukkan ka bude idan ka ga duk bakin ya kasa abin da kake ka gani ko me kake so zan sai maka a matsayin kyautar cika shekarar haihuwarka shikenan aka tafi da shi cikin gari suka shiga cikin gari shiga cikin gari kenan yaro karan farko sai ya ga mata sai tambayi baba a'a su waɗanne iri ne waɗannan kuma sai baban ya ce kai an rabu da su waɗannan agwagi ne yayi ta tafiya yana ganin agwagi yayi ta tafiya yana ganin agwagi mata da yake ne nake cewa ba da baban yake ta cewa agwagi ne to shikenan da aka dawo gida sai baban ya ce mishi to dana ai na kai ka birni ya kai duk bakin ya kaci inda abubuwa masu tsada motocin kawa menene da duk inda akwai ake ji da shi tunda masu kudi ne nan yashi shiga da yaran nan dan ni ga menene zai zaba sai da aka zo ta ka zauna cin abincin yamma sai baban ya kira shi yace to dana na kai ka cikin gari yanzu lokaci ne da zaka zaba cikin duk abin da ka gani ne me kake so in sai maka dola
wannan
da motocin kawa ga dai su menene sai yace baba ni dai gaskiya abin da nake so kawai guda ɗaya ne ɗaya daga cikin agwagin nan kawai nake so ka kai
ai ko wannan na san yayi da ya sani da shi cikin gari ko fa
da ya sani ba da ya kyale yaro kawai ya girma cikin mutane
shine ai
wato abinda Allah ya riga ya halitta
baka taba iya
san da zaka iya ka
kaza ai ne kika bada labarin nan hakin tuna mu ai na ma ba su bada labarin soyayya saboda na tuna wani labari da ya kama da wannan dan shi sun shi yanda sha'anin aure yake
haka
abinda bai taka kara ya karya ba yake zuwa ya saba aure a zo a bata rashin fahimta wannan mata da miji ne suna zaune ana nishadi ana komai an gama cin abinci
haka
ana an gama cin abinci kenan ana cin abinci dama ana kallon film an gama cin abinci sai kawai bera sai ya zo ya gita da gudu bera na gita da gudu sai mijin ya ce a'a ga bera nan ita ko mata sai ta ce a'a ai ba bera bane gafiya ne mijin ya ce a'a ya zaki ce mun gafiya ce bera ce haka fa suka shiga gardama aka shiga gardama shi ya ce bera ita ta ce gafiya yace mata baki taba zuwa Lagos bane ba ai a Lagos berayen Lagos haka suke masu kama da gafiya ne manya ne wannan gardaman har makwabta suka ji suka shigo aka fara dambe aka fara fada aka hana su wannan ne
gardaman
bera ya gudu ya bar su har da saki to tunda baki jin magana na kina gardama da ni sai ki koma gidanku to kin gani akwai rayuwar ranar soyayya ce ana soyayya bai kamata a ci duk kananan abubuwan nan yana kashe aure ba yana shiga tsakanin yan uwa da abokan arziki
to madalla to hanka ne bari mu rufe wannan fafe da wannan babi da wannan waka kuma ta soyayya
to daga waina yana kamar ta yi kurji radadin so akwai ciwo barkuno da yaji
mai zargin kalamin sanki duk yayan ji ya rage dan ka da wani gangir na ya kuna kamar irin makwarwa zan siyo mata tsaka wani jam babiya wa
turare muna ganin lokaci ya kawo gaba malama Juli ta fara daga mana hannu saboda haka nan zamu ja burki sai kuma mako mai zuwa idan Allah ubangiji ya nuna mana kujimu da waɗansu labarai masu
bandariya bandariya da kayitarwa
to sai ku ci gaba da kasancewa tare da mu yanzu a madadin
Daula Salim
alheri ke muku fata alheri mu wanda lafiya
ne muka kawo karshen shirye-shiryen mu na wannan lokaci sai can an jima da hantsi za ku ji mu dauke da wani sabon shiri inda za ku ji mu dauke da shirin karamin sani yanzu a madadin kowa da kowa nan sashin Hausa na muryar Amurka baba Yakubu Makeri ne daga nan Washington DC yake sallama da ku a huta lafiya
Music et info.